bone. It's seen its better days. I've been crawling through the corridors. This place was once our home. So many memories, and now I can't find a trace of anything. Best we don't rewind, move forward to another day. My ears, no matter what I do, if only I could let it be. It doesn't matter now, today's another day. Some things are much easier said than done, but I will keep trying. Until this is beat, until I've won. La da la da da, ah la da da la da da da, ah oh, oh, can mend the old to new, then why can't I forget? It echoes once again. There's no way that we can undo. It's best we don't regret what happened yesterday. Some things are much easier said and done, but I will keep trying until this is beat, until I've won. La da la da da da, ah la da da la da 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 da. Da 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 da